To tijana da muda mai sauraro kai tsaye akan mita 88.5 da laifin murar zamani. Sunana Abba Isa Muhammad daga nan gidan masu lalura kwakwalwa da ke dogari karama a karamar hukumar Gwale da ke nan Kano, wanda kuma wato wasu hukumomi suka haɗu a wannan gida da suka haɗa da ma'aikatar lafiya ta jihar Kano ƙarƙashin kwamishinan ma'aikatar Aminu Ibrahim Tsanyawa da kuma shi kansa wato gwamnan jihar Kano da Talla Umar Ganduje, wanda wato kwamishinan ayyuka na musamman Muktar Ishaq ya kasai ya wakilce shi a wannan guri, sai kuma hukumar taimakekeniyar lafiya ta jihar Kano wadda su ma suna wannan guri, da kuma ma'aikatar wato bada agajin gaggawa da tsugunar da gajiyar ta jihar Kano wadda wannan gida yake ƙarƙashinta, suka taru domin wato yi wa masu lalurar kwakwalwa rajistar taimakekeniyar lafiya waɗanda za su ci gajiyar wannan al'amari kyauta ba tare da sun ba da wani wato tallafi ko kuma wani kaso ba. Haka zalika a cikin wannan guri ina iya ganin su kansu wasu daga cikin masu lalurar kwakwalwan nan da suka fara wato samun sauki suna gudanar da wasanni da suka haɗar da wato abin nan da ake cewa ƙwallon hannu wato basketball kenan da turanci ƙwallon kwando kenan. Haka zalika akwai sauran wasanni da suke gudanarwa kamar yadda idanuwa na suke gane mu na iya hango shi kansa mai horar da su yana ƙoƙarin gaya musu yadda za su, wanda zan matsa kusa domin sada mai sauraro da wato irin yadda shi wannan mai horar da wasan yake gudanarwa. Kamar yadda suke ji haka yanzu suna ci gaba da gudanar da wannan wasa, kuma shi kansa mai horar da su ɗin yana ci gaba da yi musu bayanin yadda za a yi wannan wasa. Kuma kamar yadda idanuwa na suke iya gani mini akwai kaya ne kala biyu wasu jersey kenan da suka sa da masu ruwan bula da kuma masu jajaye, wanda gashi nan dai zaka ga yadda ake gudanar da abin alamu suna nuni da cewar matuƙa wasu daga cikinsu sun samu wato ko kuma sun fara samun sauki, domin yanzu haka magana da nake maka ina tsakiyar su, kuma gashi dai naga ana ta ƙoƙarin ƙirgawa. Kai kaftin ne ko kuwa? Naga kana
wani kaftin ne yamma ba
kaftin ne
ni
kaftin
ne na
yau
shi na
Ali ina wannan bangare ne kaftin
ina bangaren
ina
bangaren bangaren commissioner of affairs na Kano yau kuma
shi wai commissioner of affairs
eh babanmu ne ba ma faɗar shi ne yau saboda babanmu ne da shi da babban babanmu kuma shi ma ba ma san faɗar shi wallahi dan duje dan duje sarkin
aiki yanzu na ga gashi kuna gudanar da wannan me kuke gudanarwa
yanzu muna dan gudanar da shirye-shirye ne na shirin wasan
wani irin wasa
wasa ne na ball na hannu basketball samu da dana ne mu da sauran kesan
su alamu suna nuna cewa ana samun sauki kenan
ne sauki ne da mun ya kawo haka samun sauki ne ya kawo in nan ke dan mamu da jini kuma ara samun karfin jiki
amma kai da farko me ya kawo ka nan gida
eh ni ma ya tashi na bangaren taimakawa abun nan shi fesha a tanda na'am to kuma kaga dole mu shiga amula mu shiga gaba daya mu taimaka dan mu zama daya duk gaba daya mu zama ma kamar tishar din ba mu tsala bane ba tunda muna cikin shiwo da gobe
to naga kamar kana tun gore kake cini ko
san ne gidan sa wannan san
to wannan ya sunan ka kiko
sunana Suleiman Musa
naga gashi da kwallon hannun ka
mun fara shirye-shiryen mu ne na fara wasan mu na basketball
dan bugata mu da ma kan kariya
eh da mu san muna dan tabawa ita kuma gashi mun zo nan ba muna kare
sun yaushe ka zo nan
na kai wajen wata biyar
to me ka hauka
eh na zo ne a bani magani na wankin kwakwalwa
to yanzu ya kwakwalwa
fresh ne yanzu na samu lafiya
yau yaushe
yau la yau litinin
yau litinin
eh yau mandi
yanzu dare ne kenan
yanzu rana ce
ko dai yamma
eh rana ce
bari mu tafi ga court din a takaice naga sai ne kake horar da su ya ake karkarewa ne naga kuma za ka yi busa busa a tashi ne ko busa a fara
busa farko suna na yawo Ahmed Sharada eh wato ni ne mai horarwa na wannan gida na marasa lafiya sanan ni ma'aikaci ne a nan kuma sakamakon wa'ansu majority sun samu lafiya to da mu ba su suna zaune haka suna ta tunani to shine shi mai girma shugaban mu center officer mu Alaiman Neru Kurawa sai ce ya kamata in ka kalli nan gurbin ai an samu guri da basu ba mu shawara wannan tashin suka fi samun lafiya da su zauna suna tunani wannan mu dinga danyin wasanni ya yi miki yanzu kai kanka ka sheda ne ka hawo kowanne yana cikin farin ciki da dariya
wai ya take karkewa tsakanin ku idan aka samu foul ko kuma penalty
wallahi daga kansu nan suna yin abin da ya kamata kai kai yanzu inda kallon kai ka ce ba fishin mane to sakamakon wannan motsin da muke ita ka san har kabbal tana ibe miski wa tana sanin nishadi yanzu kallon su uwa ba fishin ba sakamakon da gan sun zauna sun yi shiru suna tun amma yanzu ka kunne a nishadi yake yana ta murna yana ta yaba da abin da ake a yanzu zamu fara zamu tace wasa tsakanin team B da team C zamu gabatar kago anan sun tun B sune da jariga team A sune masu bullin riga
yau kamar ne ya kamata a ce jama'ar gari da suke saurara da mu su tallafa musu na harkar wasannin domin a daɗa inganta harkokin lafiyarsu
yau wato alhamdulillah yau in ka kalle dai sun sa riguna wato mu abin da muke bukata mutanen gari to masha Allah mutanen gari suna dan zuwa suna kawo musu yara suna kawo musu taimako to amma majority ba suna dan yin wasan motsa jiki ba to ina kira ga hukumar wasanni ita ma ta dinga zuwa tana kawo musu dan tallafi na wasanni kamar kayan ball da jersey haka da dan takalma da dan safa da abin da ba a rasa ba
yanzu kuma zamu koma ga su wato manyan baki a wannan guri wanda zan sada da sauraro kai tsaye da shi commissioner wato ayyuka na musamman wanda ya wakilci gwamnatin Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje wato Muktar Ishaq Yakafi
wannan bayan Allah da suka zo karkashin jagorancin ita da Dr. Halima muna gode musu kwarai da gaske muna yi musu kuma fatan alheri kuma mai girma gwamna ya yaba da wannan kokari da suka yi kuma ya kara wa gwamnati kaimi wannan ya nuna cewa jama'a suna kallon abin da gwamnati take dan haka ma aka zo a tallafa wa gwamnati dama dai abin da ake yi din ana ta kukan cewa ana bukatar kari saboda yawan karin su bayan Allah da ake samu marasa masu bukata ta musamman wayanda ake kawo su wuraren da ake killace su don a tabbatar da cewa an samu musu lafiya kuma tunaninsu ya dawo su koma su gaba da rayuwa a cikin al'umma yadda ya kamata kaga wannan ya tallafa wa kokarin gwamnati kuma zai ci gaba da tallafa wa kokarin gwamnati wajen ganin kulawa da waɗannan bayin Allah su ba abin da zamu ce shi ne wa Allah godiya kuma mu gode musu su da suka kawo wannan gudunmawa insha Allah
to kamar yanda ka ji mai sauraro commissioner ayyuka na musamman kenan wanda ya wakilci gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje a wannan guri kuma yanzu haka kai ina iya hango ita da Halima Muhammad Gojin Yawa wadda ita ce shugabar wannan hukuma ta wato taimakekeniyar harkokin lafiya ko kuma wato babbar sakatari yake nan Hajja a takaice za mu so mu ji me kuka kawo wa wannan gida to Hajja a takaice za mu so mu ji me aka kawo na tallafi ga wannan gida to ga shugabar dai hukumar wadda za ta yi mana bayani a takaice ta Hajja wato permanent secretary ta ita wannan ma'aikata Hajja ne sauraro zai su ji cikakken suna a takaice
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ni ce Amina eh Musa permanent secretary ministry of health to na zo ne ina representing the honorable commissioner Dr. Aminu Ibrahim Tsanyawa wanda wani aikin kuma ya sa bai iya zuwa nan ba sai ya turo ni na wallace shi
kamar a takaice ne za ku ci
alhamdulillah wannan aiki da muka zo yi contribution aka kawo daga one of parastatals din ministry of health da suka initiate saboda su kawo tallafin su na lafiya ma waɗannan mabukata da ke a nan ɗorayi ho an kawo wannan contribution kamar su buhunhunan shinkafa haka da zai taimaka mayuka vasilin 75 da barguna saboda hali da yanayin da aka ciki yanzu na wannan na sanyi da kuma net guda 75 saboda sauro da ake sa zai kare su daga
ne sauraro kamar yadda ka ji wakiliyar kwamishinan lafiya ta jihar Kano kenan Dr. Aminu Ibrahim Tsanyawa wanda ya samu kilcin wato malama Amina Aliyu Musa kuma a takaice kuka ji abin da wato ya kawo su to yanzu haka kuma zan kokarin samun shi sakataren hukumar bada agajin gaggawa da tsugunar daga jihohin jihar Kano don mu tsogarta da shi game da wannan al'amari a takaice to Dr. Sale Aliyu Jili kai tsaye me za a bayyana game da wannan wato abu da aka gudanar a yau
ko kyau wannan abu ne abinci gaba ne kware daga kai wanda gwamnatin jihar Kano ta gabatar wanda cewa a kula da su kansu marasa galihu masu saman hankali kyauta ba tare da sun biya ko kowa ba kamar yadda aka fito da shi wannan ba karamin abu bane ko ba karamin abin yabo bane ga mai girma gwamna da ita kanta wannan hukuma wacce ta haɗa kai da mu domin ta tantance duka wato masu ciwon kwakwalwa da suke santocinmu guda 13 domin a musu wannan bagari kyauta.
Abin zai tsaya a iya wannan cibiya ne ta ɗore ko zai karaɗe sauran
cibiyoyi? A zai kawo dukkan cibiyoyinmu guda 13 duka za a je a tantance su kuma a ɗauki dukkansu kuma domin ba su magani kyauta. Wannan ba ƙaramin cigaba ba ne kwarai da gaske kuma muna godiya ga ita gwamnatin jihar Kano da ta wannan hukuma ta hukumar wato insurance abuno health insurance scheme ko kuma health contributory management agency
da shi ya zafi da wannan tallafin kayan abinci da magani da bargo da aka ba
shi wannan kaya da aka kawo kamar da ka sani dama yanzu lokaci ne na sanyi shi yasa ma za ga wata suke tunanin su kawo mana barguna da man shafawa da gidajen sauro da sauransu to za mu raba su ga dukkan santocin da namu in ne dace kamar yadda aka muke yi kowane lokaci.
To sakataren hukumar bada agajin gaggawa kenan Tijjani Adamu da Dr. Sale Aliyu Jili yanzu kuma zan sa da mai sauraro kai tsaye ko da a takaice ne da ita wato shugabar hukumar taimakekeniyar lafiya ta jihar Kano wato domin mu je a takaice menene makasudin shigo da su masu wannan lalurar kwakwalwa a cikin wannan al'amari. Dr. Halima Muhammad Bajanyawa a takaice ne hikimar shigo da masu lalurar kwakwalwa cikin wannan tsari.
To a cikin wannan tsari namu na hukumar taimakekeniya da akwai tsari wanda yake kula da masu rauni. Masu rauni suna da yawa al'umma suna da yawa a ciki da akwai mata masu ciki da yara ƙasa da shekara 5 da cijai duk dai masu rauni suna cikin wannan tsari. Mun samu kuɗaɗe daga gwamnatin jihar Kano ƙarƙashin shugabancin Dr. Abdullahi Umar Ganduje wanda muke amfani da shi ake shigo da waɗannan mutane cikin wannan tsari. Already an yi covering yara da suke Nasarawa children's home da Mariri IDP camp da na remand home na Goron Dutse da kuma Tori home na Tudun Maliki. To yanzu kuma mun fara covering waɗannan wanda suke rehabilitation centers ɗin nan da suke ƙarƙashin SEMA. Mun yi covering na ƙaraye kuma muna ɗorayi rehabilitation center sai mun yi covering waɗannan don su ma shigo wannan tsarin don su samu kulawa ta lafiya mai inganci. A wannan tsarin su ba abin da za su biya gwamnati gaba ɗaya ta biya komai nasu na kulawa ta lafiya.
Akwai marayu da masu ƙaramin ƙarfi da suke cikin unguwanni da karkara wani shiri kuka yi?
Masha Allah su ma da akwai tsari da gwamnatin jihar Kano ta ba da kuɗaɗe na mata masu ciki da kuma yara ƙasa da shekara 5 ta samar da kuɗaɗe wanda za a yi covering mata 10,000 da yara 10,000 a cikin waɗannan 44 LGAs. Already kuma mun fara zagaya local government ɗin mun fara tantance su za su shigo wannan tsari.
To mai sauraro kai tsaye da kanan gidan masu lalurar kwakwalwa da ke unguwar Ɗorayi Karama a ƙaramar hukumar Gwale da ke nan Kano ka ji ne tare da waɗannan ɓangarori na wannan hukumomi da su shigo domin ganin an sa masu lalurar kwakwalwa a tsarin taimakekeniyar lafiya kuma kyauta ba tare da sun ja ko sun kwabo ba. Sunana Abai Sama Madakan mita 88.5 da laifin mu na zamani. Sai kun sake jina a nan gaba.
Sabai Sama Madakan.